da yake karin haske a wani taron manema labarai a nan Abuja. Mai magana da yawun rundunar ƴan sandan Najeriya, Mr. Mashir Jimo, yace wannan babban komanda na mayakan Boko Haram mai suna Umar Abdulmalik da aka kama tare da karin wasu mayaka guda bakwai shine ya tsara tayar da bama-bamai a unguwar Nyanya da Kuje da kenan Abuja a shekara ta 2015. Shi din ne kuma ya jagoranci bindige wasu ƴan sanda guda bakwai a unguwar Galadimawa da wasu ƴan sanda biyu a Abaji da kuma wani ɗan sanda guda ɗaya a Lube duk a cikin wannan shekara a nan Abuja. ƴan sandan kazalika sun ƙara da cewar Umar Abdulmalik shi yayi kitimirmirar da ta kai aka fasa gidan yare na Mina a jihar Niger a watan Yunin wannan shekara, inda fursunoni 219 suka tsere ciki har da ƴan ƙungiyar tasa. Rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce Umar Abdulmalik shi ne ya mallaki wani gidan hada bama-bamai a ƙauyen Gauraka da ke kusa da Suleja, sannan ya gaya wa ƴan sandan cewar shi ya jagoranci fashi da makami a bankunan jihohin Edo da Ondo, satar mutane da ma kashe-kashe a jihar Kogi. To ko me wannan babban kamu na komandan Boko Haram ke nufi ga sha'anin tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Muhammad I. Usman.
To wannan babban kamu Malam Hassan, wato babban nasara ce ga gwamnatin Najeriya, sannan kuma wato nasara ce ga garuma ga daukacin jama'an Najeriya, domin idan ka duba zahirin abin da yake faruwa, Najeriya ta riga ta shiga wani hali na ha'ula'i game da batun tsaro. Saboda haka wannan ba karamin wato shaida bace ta cewa idan har za a ba da dama a tsaya kuma a duba al'amura a yi su kuma yadda ake yin su, to a gaskiya kusan matsalar tsaron kanta kake kan za a iya kawo ƙarshenta. Ƴan sandan Najeriya a cikin ƴan sanda da ke a duniya gabaki ɗaya suna daga cikin zirin ƴan sandan da ake jinjina musu. Saboda haka a hakan dai da daɗi ba daɗi kusan za a iya wato ainihin wato jinjina ma hukumar ƴan sanda a irin wannan gagarumin aiki da ta yi, musamman ka duba daga yanzu zuwa ƴan kwanaki ne kaɗan da basu kwana 50 ko 60 da wani abu ba da za a shiga zaɓe.
A halin yanzu rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce tana nan ta dukufa don gano tare da kamo sauran mayakan na Boko Haram da ke tare da wannan babban komanda. Da Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kasan shi kin ma, kasan sha'anin duniya wuya a gare.